أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين درسين هم شابقي وندزام قباتر أيضو إن شاء الله. درسين هم شابقي أتكل لتافي مع الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري mai rasuwa hijira ta 256 shekara 1180 da suka shige rahimahullahu ta'ala. Kuma wannan darasi ya kunshi babi na 61 zuwa babi na 62. Yana karantar da mu cewa ciyar da makwabci haƙƙi ne akan musulmi. Za mu ci gaba daga kan hadisi na 112. Al-Imam al-Bukhari yace babu la yashba'u duna jari. Wannan babi yana karantar da cewa la yashba'u duna jari, kada musulmi ya koshi shi kadai banda makwabcinsa. Kada a samu musulmi ya koshi shi kadai banda makwabcinsa. Wato karkashin wannan babi ya kawo hadisi na 112. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان. الإمام البخاري يجي محمد بن كثير يابا ملاباري يجي أخبرنا سفيان بن سعيد الثوري سفيان الثوري يابا ملاباري عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المصاور قال سمعت ابن عباس عبد الله بن المصاور يجي ناجي عبد الله بن عباس صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ابن الزبير ينا بام عبد الله بن الزبير لاباري دكان صحابين اما متى صح عبد الله بن عباس صحابي ني متاشي عبد الله بن الزبير شي ما صحابي ني متاشي فتو صحابين اما cikin matasa a zamanin annabi صلى الله عليه واله وسلم. عبد الله بن عباس وتا 30 كوي غبن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير شينه وندا aka fara haihuwa a lokacin da manzon Allah ya hijira zuwa Madina. Saboda haka dukkan su matasa ne a zamanin manzon Allah. Akan samu hadisin da wani ya ji wani bai ji ba. Don haka wannan hadisi عبد الله بن عباس ya ji shi daga annabi صلى الله عليه وسلم. Amma Abdullahi bin Zubair bai ji ba, don haka yasa yake karantar da shi, yana ba shi labari. Dukkan su sahabbai ne. Yaqulu, yana cewa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu, ba mu'mini bane alladhi yashba'u, wanda yake koshi wa jaruhu ja'ibun alhali, makwabcinsa yana jin yunwa. Maganar tana da girma kware. Abdullahi bin Abbas yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysal mu'minu allazi yashba'u wa jaruhu ja'ib, ba mu'mini bane mutumin da yake koshi alhali makwabcinsa yana jin yunwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi kamar yadda al-Imam Bukhari ya masa babi ya kawo shi a karkashin babi la yashba'u duna jarihi, kada musulmi ya yarda ya koshi shi kadansa duna jarihi banda makwabcinsa. Wannan dalili yasa al-Imam Bukhari ya yi babi da wannan take, kada musulmi ya yarda ya koshi alhali makwabcinsa yana jin yunwa. Me ya dalili? Saboda hadisin Abdullah ibn Abbas, laysal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un, ba mu'mini bane wanda yake koshi alhali makwabcinsa yana jin yunwa. Yana gwada cewa bai cika sifofi na imani ba. Duk mutumin da ya kasance yana tare da wannan sifa, Allah ka tsare mu. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 149. Babu shakka hadisin ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wannan yana daga cikin hadisai waɗanda suke tsananta mana game da bayani dangane da haƙƙi na makwabci. Ga don haka yasa ciyar da makwabci ya zama haƙƙi, tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutum ya koshi makwabcinsa yana jin yunwa, ya koshi shi kadai makwabcinsa yana cikin yunwa, to bai tabbata mai cikakken siffofi na imani ba. Kaga ya gwada cewa ciyar da makwabci abu ne mai girma a sunnar manzon Allah. Akwai labarai da dama waɗanda suke tabbatar mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki da irin waɗannan hadisai. Labarin yana da tsawo, yana da yawa. Daga cikin waɗannan misalai, an yi wani fari mai tsanani, an yi fari na rashin ruwa mai tsanani wanda ya auku a ƙarshen hijira ta 17, wato shekara hijira tana da shekara 17 ƙarshenta zuwa cikin hijira ta 18. Wannan fari yana da tsananin gaske, ya auku kenan bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 7, bayan manzon Allah ya rasu da shekara 7 zamanin sayyidina Umar, kaga bayan sayyidina Abubakar shi ma ya rasu, Allah ya kara masa yarda, zamanin sayyidina Umar aka yi wannan fari. An fara shi a hijira ta 17, aka kare shi a hijira ta 18, ya ɗauki wata 9. Wannan fari ya auku ne a yankin Hijaz, ƙasar Larabawa, abinda ya kunshi yanki na Makka, Madina da garuruwan da suke wannan wuri zamanin sayyidina Umar. Ana kiran wannan fari da suna Amur Ramada, Amur Ramada, shekaran toka sunan wannan shekara da malamai suke kiransa. Yana cikin littafan tarihi da dama. Alal misali, Ibn al-Athir a littafinsa Al-Kamil fi Tarikh, Al-Kamil fi Tarikh mujallad na farko shafi na 448, yace wa kanat ar-rihu tasfi turaban karramadi, iska idan ya kada sai ya tada kura, kuran launinsa yana kaman toka. Don haka yasa fasummiya amur ramada, don haka yasa aka yi ma wannan shekara da suna shekaran toka. Idan iska ta kada kuran da ke tashi saboda rashin nauyinsa yana kaman toka, yana nuna cewa ƙasa ta yi tsananin bushewa, babu ruwan sama. Ibn al-Asir yana cewa washtaddal ju'u, yunwa ta tsananta, hatta ja'alat al-wahshu ta'wi ila al-insi, sai da aka waye gari dabbobin daji suna shigowa cikin gari, dabbobin daji suna shigowa cikin gari su taho gidan mutum saboda neman agaji. Dabban daji ta shigo gari saboda yunwa ya tsananta gare ta. Wa hatta ja'ala ar-rajulu yasbahu shata fa yu'afuha min qabhiha, mutum yakan yanka akuyarsa amma ya kasa cin nama saboda muninta, ya yanka akuyarsa amma ba zai iya ci ba. Haka in ka duba Al-Ma'rifatu wa Tarikh mujallad na 3 shafi na 318, da Tarikh Ibn Khaldun mujallad na 2 shafi na 114, musamman Tarikh al-Islam na al-Imam al-Zahabi mujallad na 3 shafi na 165, waɗannan littafan tarihi duka sun bada labari. Ana kiransa Amur Ramada. Ibn Kasir a littafin tarihinsa al-bidayatu wan nihaya mujalladi na 7 shafi na 67 yace kana fi amir ramada jadbun amma ard al-hijaz a wannan shekara an yi fari mai tsanani wanda ya ga mai yankin al-hijaz waja'a an-nasu ju'an shadida mutane sun samu yunwa mai tsananin gaske wa summiyat amar ramadati li'anna al-ardh iswaddat min qillati al-matar abinda yasa aka yi ma shekara suna shekaran toka saboda ƙasa ta bushe ta zama baka saboda tsananin rashin ruwan sama ƙasan ta bushe ta zama baka ga zafi hatta ada launuha shabihan bil ramadi launin ƙasan ya koma ya zama kamar na toka وقيل لانها كانت تصفي الريح ترابا كالرمادي وسمع لما suna cewa abin da yasa aka kira wannan shekara da suna shekaran toka saboda idan guguwa ta kada idan iska ta kada kurar da ke tashi tana kama da toka wajafalat alahya ila almadina ibn kasir yace to mutane fa na kauyuka suka dinga kaura zuwa madina saboda nan ne headquarters musulunci walam yabqa inda ahadin minhum zadu karkab kasan babu wanda abinci ya rage mar a gidansa falaja'u ila amir almu'minin gaba dai sun taho ga madina wanda shine ainihin cibiyar mulki inda sayyidina umar bin al-khattab yake an taho neman agaji fa anfaqa fihim min hawasil baitul mal mimma fihi min al-at'ima duk abincin da ya saura a baitul mali sayyidina umar ya ciyar da jama'a wal amwal hatta anfazu gaba da ya kare dukiyar da take baitul mali na gwamnati ta kare saboda ciyar da jama'a sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya dauki wani tsari na warware wannan mushkila tsarin da ya dauka ya dauki matakai da dama na farko ya makansa rantsuwa Allah ya akula samnan wala saminan hatta yukshafa ma fi mabin nasi na farko sayyidina Umar ya yi rantsuwa ba zai ci nama ba ba zai ci wani abu mai kitse a cikin sa ba ba zai sha madara ko nono ba sai lokacin da aka wayi gari mutane su ma suna sha idan mutane suna sha suna cin wadannan to shi ma zai ci wa kana la yashba'u ma zalika duk da haka wannan rantsuwa da yayi ya bar cin wadannan abubuwa masu dadi aka koma babu abin da sayyidina Umar yake ci banda waina da mai ya gutsuri waina loman tuwo ya sa a cikin mai ya ci illa iyaka abincin sa in ya samu ruwa ya sha kuma wannan ma bai kosar da shi bai sa shi ya koshi faswadda launu Umar sayyidina Umar launin sa ya zama baki radiyallahu anhu wa tagayyara jismuhu jikin sa ya canza hatta kada yukhsha alayhi min ad-da'f saboda ramewa sai da aka yi tsoron sayyidina Umar zai mutu واستمر هذا الحال في الناس 9 أشهر an samu watanni 9 mutane suna fuskantar wannan tsanani na rayuwa ibn kasir yace wa kad ruwina anna umara hasal madina wata rana sayyidina umar yayi yana zagaye garin madina saboda shine shugaba na farko wanda ke zagaye gari yana binciken halin da mutane suke ciki cikin dare ذات ليلة في أمير رمادة فلم يجد أحدا يضحك يا زاغا يا garin Madina gaba daya bai ji gida guda daya da ake dariya ba babu gida daya da ya ji muryar wani mutum yayi dariya wala yatahaddasu an-nasu fi manazilihim ala al-ada bisa al-ada in ka taho wucewa ta gidan mutum zaka ji wani gidan ana hira yace kab garin Madina babu inda ake hira babu wanda ya ji yayi dariya walam yajid sa'ilan yas'al bai samu wani mai roko yana roko ba fasa'ala an sababi zalika washe gari sayyidina Umar sai ya tambaya yace kai halin garin nan fa ya canza halin garin nan ya canza abin ya bani tsoro a ce duk garin nan ban ji mutum guda yayi dariya ba a daren jiya sannan babu waɗanda ma na ci suna zance ban yi karo da waɗanda ke neman taimako ba talakawa fa qila lahu sai aka ce masa ya amiral mu'minin inna suwada sa'ad waɗannan masu roƙon sun yi ta roƙon falam yi utau babu sauran abin da za a ba su fa kafa usu ala su da kansu ma sun daina roƙon saboda ko sun tafi sun yi babu wanda zai ba su komi wannasu fi hammin wa dhiqin mutane suna cikin damuwa da kunci fa hum la yatahaddasuna wala yafhakuna saboda haka wannan tsanani da ya same su shi hana suka ji suna hira ko suna dariya. Don haka Sayyidina Umar ya dau mataki na biyu, ya rubuta takarda ya aika wa gwamnoninsa da suke sassan duniya, Abu Musa al-Ash'ari a Basra, ya kausa li ummati Muhammadin, ku yi agaji ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya aika takaddu saboda neman taimako ga musulmai da suke yankin Hijaz, inda aka samu wannan wato tsananin fari. Kaga Sayyidina Umar da farko yayi rantsuwa, la yazuqa samnan wala labnan wala lahman hatta yahyan nasu, bai sake cin nama, bai sake dandana wani abinci wanda ya zama an dafa shi ma da nama, ba zai sha madara ko nono ko abin da ya danganci haka ba, sai an waye gari mutane sun samu walwala. Akwai lokacin da wani bawansa ya tafi kasuwa, ya je wata kasuwa yana da kuɗi dirhami 40. Da ya tafi wannan kasuwa sai ya samu kitse ya sayo wa Sayyidina Umar bin Khattab wa watsu min labanin, kuma madara. Da ya taho gida ya ce, ya amiral mu'minin, kad abarra Allahu yaminaka wa azzama ajraka, wannan rantsuwa da kai Allah ya tabbatar ya gaskanta abin da kai, lokaci ya yi tsawo, don haka nake ganin kamar yana da kyau a yanzu a ci wani abu. Ya ce, na tafi kasuwa da dirhami 40, na sayo maka wannan kitse da kuma madara don samu a canza abinci. Sayyidina Umar ya ce, aglaita bihima, ka sai abinci da kuɗi mai yawa har sallallahu guda 40, fa tasaddaq bihima, don haka ina ma umarni ka je ka ba da sadaka, ka je ka ba da sadaka wannan abinci da ka sayo domin ni. Abin da yasa bazan ci ba, in ji Sayyidina Umar, fa inni akrahu an akula israfan, na farko ba zan ci abincin da ya zama an yi barna wajen dafa shi ba, an sayo shi da tsada, ba zan ci ba. Sannan sai ya ce mar, na biyu, kaifa ya'anini sha'anur ra'iyya, ta ya za a yi al'amarin talakawa ya dame ni, iza lam yusibni ma asabahum, idan abinda ya same ni bai same, abinda ya same su bai same ni ba, idan ban dandana wahalar da talakawa suke sha ba, ta ya za a yi in damu da damuwar su. Saboda haka halin da suke ciki shi nake so in fuskanta don in san damuwar su, wannan shi zai sa in ba da nawa taimako da yawa. Akwai wani sahabi da ke cewa, lawun taddat ramada li ashwurin, da a ce wannan fari an samu ƙarin wasu watanni, aw li amin akhar, ko wata shekara ta shigo, laqubiya ala Umar, da Sayyidina Umar ya mutu saboda tsananin ramewa da lalacewar da jikinsa ya yi a dalilin canjin abincin da ya yi. Saboda me? Saboda yana shugabantar jama'a. Na biyu, ya aika takarda yana neman agaji daga sassa na duniya, wato kasashen musulunci, kuma gwamnoninsa sun aiko mar gudunmawa. Abu Ubaida bin al-Jarrah ya aiko masa 4,000 rahila mahmala bi ta'am, raƙumai sun kai 4,000 waɗanda ke ɗauke da abinci, suka taho da su Madina. Daga Misra an aika mar jiragen ruwa, an ce sun kai guda 20 waɗanda suke ɗauke da gari da sauransu, da kuma sutura. Haka nan Muawiya bin Abi Sufyan shi ma ya aiko masa bi 3,000 ba'ir, raƙumai guda 300 ta hamilu daƙiƙa waɗanda suke ɗauke da gari na abinci, hatsi da aka kawo Madina. Haka nan daga Kufa da sauransu daga sassan duniya. Na hudu, Sayyidina Umar ya kafa sansani a Madina, shi ne mutum na farko wanda ya sansani don taimaka ma 'yan gudun hijira a tarihi, shi ne mutum na farko. Aqama hawlal madinati mu'askarat, ya kafa sansani na mutane da ke tahowa Madina saboda neman agaji. Lil a'rabi li'annahum aktharun nas tabarruran, saboda wato larabawan ƙauyen suna waɗanda suka fi cutuwa a dalilin wannan fari da aka yi. Sayyidina Umar ya wakilta musu waɗanda za su kula da waɗannan mutane da suke tahowa Madina saboda neman agaji. Ana cewa jama'an da suka zo Madina sun kai mutum 60,000 waɗanda Sayyidina Umar ya yi sansani saboda kawai ciyar da waɗannan. Sai mataki na hudu, wanda shi ne Sayyidina Umar ya yi umarni a tafi a yi addu'a a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza wa mutane, wannan sunna ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wannan lokaci kamar yadda ya zo cikin al-kamil fi tarikh mujalladi na farko shafi na 448 fa kharaja fanada fi nas wa sa'ida al-minbar sanna umar ya sa an yi yekuwa mutane sun hadu ya hau kan minbari wa kharaja ma'ahu al-abbas ya ga yawa mutane za a fita bayan gari a tafi a roki Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza wa mutane ya ba su ruwa don haka sai ya tafi wajen Abbas babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mashiya da kafansa yaje wajen Abbas yace ina bukatar mu fita tare da kai saboda roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ruwa ga halin da jama'a suka shiga fa khataba wa awjaza wa salla sannan Umar yayi huduba yayi sallah kuma qala Allahumma ajazat anna ansaruna taimakon da muke iyawa yanzu fa ya Allah sun gaza duk taimakon da dan adam zai iya wa mana baitul malin mun sa a gaba ya kare jama'a sun ba da dukiyar su ta kare yanzu mun koma neman agaji daga waje mun tabbata karfin mu ba zai taimaka mana ba wa ajaza anna hauluna wa quwwatuna dabaran mu da karfin mu sun kare wa ajazat anna anfusuna rayukan mu su ma sun gaza ba za su iya taimaka mana ba wala haula wala quwwata illa bika babu karfi ba dabara babu dabara babu karfi wanda zai taimaka mana face gare ka Allahumma faskina wa ahyil ibada wal bilad Allah ka ba mu ruwa ka raya mana wannan kasa ka raya bayinka al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin nan ya kama hannun Abbas yace to muna tawassuli da addu'anka babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ya kama hannun Abbas Abbas ya fashe da kuka wa inna dumu'a al-Abbas latatahadaru ala lihiyatihi hawayan Abbas suna gudana akan gemunsa in ka duba sahihul bukhari kitabul istisqa babu su'alin nas imam al-istisqa idha kahab hadisin 964 hadisin Anas bin Malik ya tabbatar lallai sayyidina Umar bin al-Khattab kana idha kahatu istasqa bil Abbas ibn Abdul Muttalib sayyidina Umar ya kira Abbas yayi tawassuli ga Allah ta addu'an babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala ya Allahumma inna kunna natawassalu ilayka bi nabiyyina ya Allah da lokacin da annabin mu yake nan muna tawassuli da shi saboda ka ba mu ruwa fa taskira kuma sai ka ba mu ruwa din wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina yanzu muna tawassuli gare ka da addu'ar babban annabin mu faskina ka ba mu ruwa قال فيسقون انس بن مالك yace sai a ba su ruwa din riwaya ta zo akan cewa yana cewa Allahumma inna nataqarrabu ilayka bi ammi nabiyyika ya Allah muna neman kusanta gare ka ta dalilin addu'ar babban annabinka wa baqiyati abaihi wa kubri rijalihi da ragowar iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan mutane na babban gida gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nayi tawassuli da addu'ar babbanka babban annabinka babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda yasa nayi tawassuli da addu'ansa saboda kai ne ka faɗa a cikin alqur'ani a suratul kahfi aya ta 82 inji abdullahi sayyidina umar bin al-khattab kaga sayyidina umar yayi la'akari da bayanin da yazo cikin alqur'ani lokacin da annabi Musa da annabi Al-Khadir alayhi assalam wadannan annabawa lokacin da suka tafi tare suna tafiya annabi Musa zai yi karatu wajen annabi Al-Khadir ya aikata wasu abubuwan da annabi Musa ya mamaki akan su daga cikin su sun shiga wani gari sun nemi liyafar mutanen garin ba su musu liyafa ba amma a bayan garin akwai wani kufayi gida yana neman katanga za ta fadi Al-Khabir ya ce mu dakata mu tada ginin wannan katanga wanda lokacin da suka zo rabuwa ya ma annabi Musa alaihi salamu bayani ya ce masa wa ammal jidaru wannan katanga da ka ga na ce mu tsaya mu gyara fa kana li gulamaini ya ce mai ne katangan nan wato ragowar ginin wasu yara ne marayu fil madinati ragowar ginin wasu maraya ne da suke cikin gari kulura da fahimtar sayyidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda wa kana tahtahu kanzul lahuma karkashin katangan akwai taska ta dukiyar su da take binne Na uku, wa kana abuhuma salihan, babansu mutumin kware. Babansu mutumin kware, fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma. Don haka Allah ya yi nufin ba za a fito da wannan dukiya ba sai lokacin da yaran suka girma, suka kosa, suka samu hankali, wa yastakhrija kanzahuma, su fitar da dukiyar da Allah madaukaki ya boye musu, rahmatan min rabbika. Sai da Umar ya ce, to idan za a samu mutumin kwarai, a dalilinsa mutumin kwarai ya tafi, amma zuriyarsa Allah ya tsare su saboda aikin wannan mutumin kwarai. To yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi amma fa gabakonsa yana nan da rai. Ku duba fahimta sayyidina Umar yace fa hafiztahuma, Allah ka tsare yaran mutumin kwarai bi salahi abaihima, saboda me? Saboda kyawun halin iyayen waɗannan yara. Saboda haka muna roƙonka ya Allah ka tsare rayuwar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda me? Akwai raguwar iyayen manzon Allah suna nan da rai. Kaga hikimar da ta sa ya nemi addu'a ta Abbas bakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Don haka Abbas lokacin da sayyidina Umar ya nemi addu'ansa sai ya ce, Allahumma innahu lam yanzil bala'un illa bi zambin, ya Allah mun san babu bala'in da ke sauka sai a dalilin wani zunubi. Inji Abbas, duk wani bala'i da ya auku to dalilin wani zunubi ne da aka yi ma Allah subhanahu wata'ala. Wala yukshaf illa bi tauba, ba a yaya bala'i kuma sai an tuba. To Abbas ya ce, wa qad tawajjaha al-qawm bi ilayka limakani min nabiyyika, mutane sun taho gare ni saboda matsayin da nake da shi wajen annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aydina ilayka bizunubi, ya Allah ga hannuwanmu nan gare ka masu cike da laifuka. Wa nawasina ilayka bitauba, ga goshinanmu nan mun miƙa gare ka, kawunanmu muna miƙa su gare ka da cewa mun tuba. Fasqinal ghaytha, Allah ka saukar mana da ruwan sama. Yana rufe baki sai ga jimare na haduwa annan annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aydina ilayka bizunubi, ya Allah ga hannuwanmu nan gare ka masu cike da laifuka. Wa nawasina ilayka bitauba, ga goshinanmu nan mun miƙa gare ka, kawunanmu muna miƙa su gare ka da cewa mun tuba. Fasqinal ghaytha, Allah ka saukar mana da ruwan sama. Yana rufe baki sai ga jimare na haduwa annan take a bayan gari, ga jimare na haduwa. Faƙalan nasu, mutane suna cewa tarauna, kun gani kuwa, ce kowa a ce muna gani. Sun maltazama wa mashat fi harihun, sai ga guguwa ta taso. Sun mahada adwadarra, kafin su koma gari an saukar da ruwan sama baki ɗaya ƙasar Larabawa. Allah, wanda yana gwada mana cewa alhasil inna tawassula ila Allah bi du'a'i man turja fihi ijabatu du'a, babu laifi don an nemi addu'an wanda ake fatan mutumin kwarai ne za Allah zai amshi addu'ansa. Li salahihi, wannan shine sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Babu laifi don an nemi addu'ar wani bawan Allah ba wai sai yana da dangantaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai yana da dangantaka da manzon Allah ba. Ko da mutumin kwarai ne ya zamanto ana fatan Allah zai amshi addu'ansa, ana tawassuli da addu'ansa. In ka duba fatawa wa rasail na Ibn Usaymin mujalladi na bishafi na 277, akwai labarin da yazo a cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim, kitabul at'ima la yashba'u ar-rajul duna jari, karkashin wannan hadisi da muke karantawa, hadisi na 7389. An abaya bin rifa'a bin rafi' qala, a wannan hali da ake ciki na fari mai tsanani, balaga Umar ibn al-Khattab anna Sa'dan ittakhadha qasra, sai ga labari ya iso ga sayyidina Umar a Madina cewa Sa'd bin Abi Waqqas ya gina wani bene a wannan hali da ake ciki na yunwa. Waja'ala alayhi babar, ya saka gate, yayi wani babban gida ya saka mar gate. Faqala, lokacin da ya gama ginin sai ya ce, in qata'a as-subaytu, to muryar jama'a da ke damuna yanzu dai an katse su. Lokacin da ya gama gina benan ya saka wannan babban gate mai karfi ba mai bude shi sai dogare. Da ya gama ginawa sai ya ce, to yanzu sautin talakawa an katse, an katse sautin talakawa to babu wanda zai dame shi yanzu in ya shiga gidan nan zai huta shi kadai dan mutane sukan yawan fitinarsa shi yasa yayin wannan babban gate labari iso ga sayyidina Umar don haka sai sayyidina Umar ya kira Muhammad bin Maslama wa kana Umar idza ahabba an yu'ta bil amri kama yuridu ba asa sayyidina Umar lokacin yana shugabanci idan yana bukatar a masa wani abu yanda yake son Umar ba kari ba ragi to sai ya aiki Muhammad bin Maslama dan shi baya gazawa wajen daukan umurnin shugaba kuma shi ma sahabin manzon Allah ne Muhammad bin Maslama sayyidina Umar ya kira shi yace masa itisa'dan abinda nake so da kai ka je Kufa saboda lokacin Sa'ad bin Abi Waqqas shine kamar gwamna na sayyidina Umar a garin Kufa idan ka je Kufa babu abinda zaka yi banda ka nemi diga ka sare gate din da aka yi a gidan Sa'ad bin Abi Waqqas idan ka sare wannan gate ka nemo kirare ka kona gate din sai ka dawo karka ce mai komi kuma karka aikata komi yace ai an gama fa kadimal kufa saboda haka Muhammad bin Maslama sai gashi a garin Kufa falamma atal baba lokacin da ya iso kofar gida da akhraja zandab ya nemo diga ya fitar da kyauren gaba dayansa ya nemo kirare wastaura naran ya hada wuta thumma harakal baba ya kona kofar fa utiya sa'adun aka je ga Sa'ad bin Abi Waqqas aka ga yamar babban gidan da kai fa ga abin da ya faru da shi saboda kowa ya san waye Muhammad bin Maslama babu wanda zai tunkare shi ya ce dan me ya aikata wannan waye wannan aiki aka ce wani ne daga Madina ga siffansa fa wusifa lahu sifatuhu aka ga yamar siffan Muhammad bin Maslama mutumin da ya sare gidan gidansa fa arafahu ana ga yamar siffansa ya gane ya ce Muhammad bin Maslama ne fa kharaja ilayhi sa'ad bin abi waqas ya fita daga gidansa ya taho ga inda Muhammad bin Maslama yake wannan aiki wato a wannan bene da ya gina fa kala yace masa Muhammad innahu balaga amiral mu'minin annaka kunta in qata'a suwai me yasa ka zo ka sare kofa na yace to labari ne ya isa ga shugaban masu imani shine Umar bin Khattab ka gina babban gida har ma ka saka mar wani gate kyaure mai karfi bayan ka gama sai ka ce wai muryar talaka ta yanke yanzu saboda haka in ka shiga wannan gida zaka huta fa halafa sa'ad billahi ma qala zalika sa'ad bin abi waqqas yace eh na gina babban gida gashi ka gani na saka kyaure amma in ce sautin talaka ya katse gare ni yace wallahi ban faɗi wannan ba yace to qala zalika Muhammad bin Maslama yace naf'alu allazi umirna kai ka san aikin mu in an ce mu yi sai mu yi abinda aka ce mu yi kuma sai mu koma Allahu Akbar an addi an kamata kudu abinda ka faɗa ko mu mayar maka da shi ba sako zan kai ma sayyidina Umar ba illa iyaka na isar da aikin sa ya kama hanya ya tafi sun maraki barahilata hatta qadimal madina Sa'ad bin Abi Waqqas tunda ya ga abinda ya auku sayyidina Umar bai ce a gaya mar komi ba ya san magana tana kasa a ce shugaban kasa ya aiko kuma kasa don haka yasa bai zauna ba shi ma sai haukan abin hawa bai tsaya ko ina ba sai Madina yana zuwa Madina ya samu sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Umar suna haduwa ya ce masa laula husubban annahu asra asaira Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce wallahi shugaba na yi sauri in ga cewa na taho gare ka cikin garaje sayyidina Umar ya ce ba zuwan ka ne damuwata ba na san ka yi sauri وهو يعتذر ويحلف ينا رنسوا ga sayyidina Umar sayyidina Umar yace masa wannan ba ku damuwa akai meye ya kawo ka yace ai ga abinda ya faru Muhammad bin Maslama ga abinda ya fada min yace an ce na gina bene na sa babban kyaure na ce sautin talaka tayin ya yanke yanzu zan huta sayyidina Umar yace wannan ba shine damuwar mu ba ka dai gina gidan na gina babban gida ne ka sa kyaure na sa sai ce to sayanan amma sami'ta rasulullahi yaqul ashe baka taba jin manzon Allah ya ce la yashbaul mu'minu duna jarihi ba kada mu'mini ya yarda ya koshi shi kadai banda makwabcinsa baka taba jin wannan hadisin ba la yashbaur rajulu duna jarihi kada mutun ya yarda ya koshi in banda makwabcinsa baka taba jin wannan hadisin ba Sa'ad bin Abi Waqqas yace naji ce to ina kuma kyaure gare ka ina batun kyaure gare ka a wannan hali da ake ciki sai dan Umar yake cewa abinda yasa nace a sare kyauranka saboda inna ahlal madina yamutuna hawli min al-ju'i ga mutanen madina ka gansu mutuwa suke saboda yunwa fa khashitu an amura laka fa yakuna laka al-barid wa li al-har ni ima umarni ka zama gwamna kai kaje kaje ka sha ruwan sanyi ni shugaban da na baka wannan umarni ina cikin zafi wannan shine ba nusu don haka yasa nace aje a sare kofanka ku duba yadda sahabbai suke aiki da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abu nabiyar wanda sayyidina Umar yayi wato shine ya dauke haddi ga wanda ya sata ya daga haddi akwai hadisin Imran bin Hudayr wanda ya bada labarin sayyidina Umar lokacin da aka yi wannan fari yana cewa la tuqta'u al-yad fi izkin wala 'ami sanatin ba za a yanke hannun barawo ba idan shekaran ana fari idan shekara ana fari ba za a yanke hannun barawo wannan labarin na sayyidina Umar yana cikin at-tarikhul kabir na al-Imam al-Bukhari amma labarin yana da rauni in ka duba al-Badr al-Munir litafi ibn al-Mulaqin mujallad na takwas shafin 679 yana al-Musannaf na ibn Abi Shayba hadisin yana talkhisul khabir na ibn Hajar mujallad na hudu shafin 70 irwa'ul galil hadisin 2428 cewa sayyidina Umar ya ce kada a yanke hannun barawo a wannan shekara da aka yi farin nan labarin bai inganta ba amma duk da haka malamai da dama sun yi aiki da wannan labarin daga cikin su akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal saboda akwai hadisi da dama wadanda suke goya ma hakan baya daga cikin su akwai hadisin da Abdullah ibn Umar ya rawaito yana sunan Tirmidhi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man dakhala ha'itan falyakul wa la yatakhiz jubna idan mutun yana cikin tafiya ya shiga wani shinge ya ga gona da aka kewaye ta yi shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da damar ya ci abin da ke cikin wannan gona illa dai kada ya dauki tsaraba kada ya dauki tsaraba da zai tafi da shi hadisin yana sunan Tirmidhi sunan Ibn Majah ya taho da lafazin idza marra ahadukum bi ha'itin idan ɗayan ku yana wucewa sai ya taho ga wani wata gona falyakul yana da damar ya ci abin da ke cikin wannan gona wala ya takhis jubna amma kada ya dauki wato guzuri abin nan daga ciki manzon Allah ya bada izini akai wannan ya nuna cewa idan akwai larura mutum yana iya taba dukiyar wani wanda shi yasa malamai ke ganin wannan hadisi na sayyidina Umar labarin sayyidina Umar duk da cewa bai inganta ba amma dai ya dace da wasu hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ataita ala ra'in fanadihi idan kaga dabbobi suna kiwo yunwa ta matsa maka sai ka kira ina ne kiwo salasa mai ra'in sa uku fa in ajabaka in ya amsa maka to shikenan yake nemi izinin sa kafin ka tatsi madara ka sha tunda yunwa ta tsananta wa illa in babu mai kiwon fashrab fi ghairi an tufsid manzo Allah yace kana da damar ka tatsi madaran wannan dabba ka sha in dai baka yi barna ba wa idan ataita ala haifin manzo Allah yace idan ka taho ga wata gona bustani fanadi sahibul bustani salasa marrati sai ka kira ina mai gona sau uku fa in ajabaka in ya amsa to sai ka nemi izinin sa wa illa in bai amsa maka ba fa kul fi an la tufsid kana da damar ka ci amfanin wannan gona sai dai kada ka yi barna shi ma hadisin ya inganta hadisin Abdullah bin Umar hadisin Abu Sa'id al-Khudri malamai suka rabu kashi biyu game da waɗannan hadisai da suke bada damar kana da damar ka ci amfanin gonan mutum kana da damar ka sha madara da za a tatsa daga jikin dabba ta mai kiwo idan babu mai kiwo kana da damar ka tatsi madaran dabban ka sha wannan ya zo cikin hadisai ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam kashi na farko kamar al-Imam Ahmad bin Hanbal yace sharadi ne idza lam yakun alaiha ha'id kafin ka tsinki ƴaƴan itatuwan gonan mutum sai ya tabbata gonar ba ta da shinge ba ta da wato danga da aka kewaye ta ya akulu idza kana ja'iyan, idan mutun yana jin yunwa, wa idza lam yakun ja'ian fala ya'kul, amma idan baka jin yunwa haramun ne ka taba, saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka izini ne saboda kada ka mutu da yunwa, ga alhali ga abinci kusa da kai. To don haka idan ba yunwa ce da kai ba, karka taba wannan gonarsa, shi da mafi dacewa. Kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi aiki da wannan. Wannan yana cikin Al-Mughni na Ibn Qudama, mujallin 9 shafi na 332. Kamar misali, daga cikin sahabbai waɗanda suka yi aiki da wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam, akwai Anas bin Malik, akwai Abdurrahman bin Samura, akwai Abu Burda, akwai Abdullah bin Abbas da Sayyidina Umar. Waɗannan sahabbai duk sun yi aiki da wannan umarni, wanda Sayyidina Umar shi ne wanda ke ba da damar, yake cewa kada a yi hajji idan shekara ana cikin fari. Saboda haka idan ana cikin fari, don ka tafi ga gonar wani, ka tsinki amfanin gonarsa, ba laifi ba ne, ya dace da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma akwai sharuɗa wanda malamai ke cewa, kamar yadda hadisan suka nuna. Na farko, ya zama babu mai gonan a wuri, idan yana nan dole ka nemi izininsa. Na biyu, yunwa ce ta tsananta, in baka ci ba za ka mutu, wannan shi ne sharaɗi na biyu. In ba yunwa ce ba, to cin amfanin gonarsa yana zama laifi. Sannan na uku, kada ka riƙi wani abu lokacin da za ka fita. Sannan kada ka yi ɓarna game da gonar, kada ka yi ɓarna, iyakan abin da za ka cike na ka fita. Wannan da yawa malaman fiqhu ba su aiki da waɗannan hadisai. Me dalili? Saboda wasu hadisai daban kuma waɗanda suke ba da ma'anar da ta saba haka. Kamar misali hadisin Al-Irbab bin Sariya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, wa inna Allah lam yuhilla lakum an tadkhulu buyuta ahlil kitabi illa bi izni. Allah bai halatta muku ku shiga gidajen ahlul kitabi ba sai da izini. Wala darban nisa'ihim, Allah bai halatta muku dukan matan ahlul kitabi ba. Wala akla simarihim, hakanan Allah bai halatta muku cin amfanin gonansu ba. Kaga ahlul kitabi kenan. Sannan ga hadisin kuma da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake cewa, mu ya mu musulmai, inna dima'akum wa amwalakum wa a'rabakum haramun alaikum, da jininku da dukiyarku da mutuncinku haram, haram ne a tsakanin ku ya ku. To kaga kenan, gonar mutum haram ne gare ka, tunda dukiyarsa ce, sai da izininsa. Kaga waɗannan hadisai kamar suna karo da waɗancan, don haka yasa malaman fiqhu da dama ba su aiki da waɗannan hadisai. Dalili, saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum, ya faɗa ne a hajjinsa na bankwana, saboda haka yana zama hudubarsa ta ƙarshe. Idan ma an taɓa samun hadisai da suka yi izini, suna zama a farkon musulunci, wannan kuma ya zo a ƙarshen musulunci, don haka ya share wancan. Ibn al-Usaymin ya ce, la in ka duba littafinsa a Sharh al-Mumti, cewa waɗannan hadisai babu shakka suna nan suna aiki, kamar yanda aka samu malamai da yawa suka yi aiki da su. Daga cikinsu akwai al-Imam Ahmad bin Hanbal, cewa yunwa ta tsananta, wannan ka'ida ne, kafin ka taɓa amfanin mutum. Idan yunwa ta tsananta, kana da dama ka ci amfanin gonar mutum, ba a ce ba ka yi sata. Don haka yasa Sayyidina Umar yake cewa, ba a yin haddi a lokacin fari. Ibn al-Usaymin yace, falladhi tabin min as-sunna anna ash-sharta huwa an ya'kulu duna hamlin. Abinda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu shine, yunwa in ta tsananta gare ka ta yanda zaka iya halaka in baka ci amfanin gonar mutum ba, babu laifi ka ci, amma kar ka dauki komi. Wa Allah ya yarmi shajara, sannan kada ka zama kai jifa ga itace kafin dan icen ya fado, saboda nan barna ne, saboda manzo Allah ya ce kada ka yi barna. Idan ku zaka dau dutse ka harbi ƴaƴan itatuwa, za a samu da yawa za su zo sabanin abin da ma kake bukata, wasu zaka basu a gurin, kaga barna ne. Bal ya akhudhu bi yadihi, idan ka iya kamawa da hannunka ka tsinka, wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Aw idza kana saqitan fil ardi, ko kuwa ya zama dama ƴaƴan itatuwan sun riga sun fadi suna ƙasa. Idan misali lambu ne kamar yalo da sauransu, wanda tsinka kawai zaka yi, kaga wannan babu laifi. Amma idan ya zama dan ice ne sai ka harba, nan laifi ne. Sannan ya kasance ka nemi izinin mai gona sau uku, kamar yadda manzon Allah ya faɗa, sai ka yi kira, ina mai gona sau uku, in ajabahu ista'adhanahu, idan mai gona ya amsa sai ka nemi izininsa. fa'in lam yujibhu akala, idan babu mai gonan sai ya ci wannan kamar yadda manzon Allah ya faɗa. Hadha alladhi dalla alayhi alhadith, wannan shine zahirin hadisi, wa huwa mimma zahaba ilayhi al-imam Ahmad rahimahullah, shine fahimtar al-imam Ahmad kuma haka din. Duk da cewa akwai bukatar ya zamanto mutumin da zaka yi mahakan ya zama mai ilimi, bai yiwuwa ka je kauye saboda yunwa ta ma tsanani ka ɗebi amfanin gonar mutum, in ya same ka zaka ji jiki, saboda shi bai ma san sunnar manzon Allah ba. Baka da wata hujja da zaka faɗa, ba mamaki ma ba za ka samu sararin bayyana hujjan ba. Ba mai sauraron ka, Allah ya samu gane. Amma a takaice, a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tsananin yunwa mutum yana da damar ya ci amfanin gonar wani. Wato wannan ya gwada cewar idan yunwa ta tsananta haddi yana faɗuwa. Amma shi ake cewa al-maraq shine rumu, al-ma'u ughliya fihi lahm fa sara dasman, ruwa da ya zama an dafa nama. Da larabci wannan ruwan shi ake kiransa al-maraq, shine rumu. Wato idan zaka dafa nama, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa ka yawaita ruwan. Fa yaqsimu fil jiran, sai ya raraba cikin makwabta, ya raraba wa makwabta ruwan kawai ba ma naman ba. Wannan yana gwada cewa ba ma ka koshi kai kadai banda makwabcinka ba, duk wani abu mai dadi da za a ci a gidanka. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana ishara da shi shine kai kokari kaga cewa cikin makwabtanka wani ya danci wani abu daga cikin wannan abin. Allah ka samu iya koyi da sunnar annabinka. Hadisi na 113. Haddathana Bishr bin Muhammad qala, al-Imam al-Bukhari yace Bishr bin Muhammad ya ba mu labari, qala akhbarana Abdullah bin Mubarak al-Hanbali, Abdullah ibn al-Mubarak ya ba mu labari, qala akhbarana Shu'bah bin al-Hajjaj bin al-Waradi, Shu'batu ya ba mu labari, an Abi Imran al-Jawni shine Abdul Malik bin Habib, an Abdullah bin Samit, an Abi Zarr sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam qala, Abu Zarr al-Ghifari yace ausani khalili, masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya bi salasin da abubuwa guda uku, asma'u wa uti'u, in ji umarnin shugaba kuma in bi umarnin sa, wa law li 'abdin mujaddain, koda shugaban nan bawa ne mai guntulallan sassa, shine mujaddail atraf, walau li abdin mujaddail atraf, koda gabawa ne mai guntulallan sassa, mai guntulallan sassa wato sassan jikinsa an gunguntule kamar hancinsa, kunnansa, leɗansa, hannunsa, duk sassan jikinsa ya zama an yanyanke saboda munin halitta, saboda munin halitta. Koda a ce mutum ne mai munin halitta ya zama shugaba a kaina, to in ji umarninsa kuma in yi masa biyayya. Wannan wasiya ta farko kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min. Wa idza sana'ta maraqatan, annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka yi muromo wato zaka dafa nama, fa aksir ma'aha, sai ka yawaita ruwan naman, thumma anzur ahla baitin min jiranika, sannan sai ka dubi mutanen gida daya daga cikin makwabtanka. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce duka makwabtan ba, wato a dai samu cikin makwabtanka wani ya ci abin dadin da aka ci a gidanka, shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Abu Zarr al-Ghifari a matsayin wasiya. Muna haka, akwai masu yi. Fa asibhum minhu bi ma'ruf, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka san musu bi ma'rufin bisa kyautata, ba a ce ka ba su abinda zaka cutu ba. La, wannan yana cikin wasiyoyi guda uku da manzon Allah ya yi ma Abu Zarr al-Ghifari, Allah ya kara masa yarda. Wa salli salata li waqtiha, manzon Allah ya ce ma Abu Zarr kai sallah idan lokacin ta yi. Fa in wajadta al-imam qad salla, idan ka samu liman ya riga yayi sallah, faqad harasta, ai to ka riga ka tsare naka, ka riga ka tsare salataka, wato ka riga ka tsare sallarka, ka riga ka yi ta. Wa illa fa hiya nafila, in ba haka ba to ta zama nafila gare ka. Wannan hadisi na Abu Zarr ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahih Muslim kitabul birri wassila wal adab, yana ma kitabul masajid, yana wurare da yawa a cikin sahih Muslim, hadisin 143, hadisin 239 da sauransu. Kuma yana silsilatu sahiha hadisi na 1368. Wannan yana tabbatar mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wasicin alkhairi ga sahabbansa ɗaiɗaikun su kamar yanda yayi ma Abu Zar al-Ghifari wannan wasiya mai kima na farko biyayya ga shugaba duk wanda Allah ya ba shugabanci akan ka to kai mar biyayya karka dubi siffarsa karka dubi asalinsa walau li abdin mujaddil atraf ko da bawa ne wanda aka guntule sassan jikinsa saboda munin halitta ya zama bawa ne kuma ya shugabance ka sannan ya zama bashi da kunne misali an yanke kunnansa ko an yanke hancinsa ko bashi da hannu ko bashi da kafa idan dai mutum ya zama shugaba ne gare ka to bashi hakkinsa wannan umarni ne alkhairi ba a raina shi duk da cewa hadisan suna tafiya nan gaba insha Allah ba a raina alkhairi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misali da ruwan da aka dafa nama ba fa naman ba ruwan da aka dafa nama shi ake kiransa almaraq ruwan da aka dafa naman kamar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu zai yi ka dafa nama ruwan ka san makwabci zai watsar ko zai watsar ruwan da aka dafa nama ya kawo ce wannan redin wayo yanzu ruwan da ya dafa nama ya kawo shi ya ci naman ya ban ruwa amma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake suna da fahimta wannan ba matsala bane a zamanin annabi larabawa su wannan ruwan yafi naman ruwan da aka dafa naman yafi naman su bukatar su ruwan saboda fa'idar naman tana cikin ruwan don haka yasa in aka baka ruwan da aka dafa nama sai kai ta murna amma a yanzu ba zai yi ka ba mutum ruwan da aka dafa nama babu nama ba dole ya zama akwai nama a ciki amma a hakan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kwadaitar da mu alkhairi shi bai ga cewa matsala bane manzon Allah ya san cewa al'ummarsa suna da yawa sassa daban-daban na duniya al'adu daban-daban amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misali ma'anar haka shine kada mu raina aikin alkhairi ga makwabtanmu duk abin da zamu yi idan zamu ci mai dadi a gida to mu dan san mu makwabci yana faranta rai wato abu kadan zaka yi wa mutum ya ji dadin rayuwarsa kuma ya farin ciki da kai kamar yanda abu kadan zaka yi ransa ya baci to ya zama rayuwarka kana kyautatawa waɗanda ke kusa da kai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai sallah idan lokacin ta yayi idan lokacin sallah yayi kai ta in banda isha isha ita ce sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jinkirta ta saboda jinkirinta yafi falala akan gabatar da ita amma idan jama'a sun hadu annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta a lokaci in banda sallah ta isha kowace sallah a yi ta akan lokaci shi yafi dacewa da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan zaka gane kuskuren mutanen da za a ce lokacin sallah yayi amma ana mitin a ce ai abinda muke yin shi ma ibada ne la abinda kuke yi ba sallah ba ita kuwa sallah kanat alal mu'minina kitaban mawquta tana da lokacin ta don haka ya kamata ka bar duk abin da kake idan lokacin sallah yayi kai wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma Abu Zar yace idan lokaci yayi kai sallah wailla idan ka tafi masallaci ka taras liman yayi to dama ka riga kai naka ai wa illa faqad ahrazta salataka ka riga ka tsare naka sallah wa illa in baka ka samu liman bai yi ba fa sai ka bi shi sai ka bi liman fa hiya nafila ta zama nafila gare ka ta zama nafila gare ka wannan ya so daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa kamar wannan hadisin Abu Zar al-Ghifari akwai wata riwayar sa yace qala li rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace min kaifa anta idza kanat alayka umara kai Abu Zar ya zakai idan ka samu kanka a wani zamani da shugabanni yu'akhiruna as-salata an waqtiha suna jinkirta sallah su ki yin sallah akan lokaci ya zakai annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayan Abu Zar wato annabi ya sani cewa gaba za a samu shugabanni waɗanda za su jinkirta sallah su suna ganin abin da ke gaban su yafi sallah aw yumituna salata an waqtiha ko kuwa suna kashe sallah inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya zakai idan ka samu kanka a zamanin da mutane shugabanni suke kashe sallah an waqtiha suna kin yin ta a farkon lokaci ashe kin yin sallah a farkon lokaci kashe sallah ne don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace yumituna salata suna kashe sallah wannan yana sa mu gane muhimmancin kiyaye lokutan sallah. Mun sha fada yana daga cikin abin da hatta ahlus sunna masu aqidatu sunna a kasan nan suna da saura game da kiyaye lokutan sallah. Da dama har yanzu ba ma tsare sallah akan lokacinta har yanzu. Na'am ba laifi bane dan an yi sallah bayan shigar lokaci da wani lokaci, amma maganar ita ce farkon lokaci kaji falalanta. Farkon lokaci yana da falala, don haka yasa idan mun tafi kasar Saudiya muke ganin bambanci. Duk wanda ya tafi Saudiya zai mamaki idan aka ce karfe 12 za a kira sallah, 12:00 zaka ji ladan ya kira. Kuma yana kiyaye lokacin, da zaran yayi zai babu jinkiri a kai. Amma idan ka dawo zaka samu wani tsawon shekara shi karfe 2 ita cine azhar. To wasu kuma fa karfe 1 shine su waɗanda suka yi kokarin su yi gyara ma karfe 2 ko sun dawo karfe 1 su ma sun kakare. An dawo karfe 1 chip nan za a yi sallah. In karfe 1 bai ba za a yi sallah ba. Har yanzu da gyara. Azhar ba ta da karfe. Haka ma la'asar, haka ma dukkan wata sallah. Salloli suna da alamomin su. Waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na gane lokutansu, na gane shigar lokutansu. Kaga yana gwada cewa salla a farkon lokaci abu ne muhimmi. Ba maganar bambancin wata ɗariƙa da wata ɗariƙa ba ne. La, ana maganar ibada ce da ta zo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kamata ka gane muhimmancin salla a farkon lokaci. Karka damu da cewa na yi salla a farkon lokaci na yi da suwa ne. La. Kana yin ibada don mutum ne ko don Allah? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Dharr, ya za ka yi idan ka iso ga wannan zamani? Kuntu sai nace fa ma ta amuruni ya Rasulullah, wani umurni kake bani? Kala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salli salata li waqtiha. Abu Dharr, da zarar lokaci yayi kai sallah. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, da zarar lokaci yayi kai sallah. Fa in adraktaha ma'ahum fa salli, tunda halin su ne an riga an sani, an riga an sani. Da kamar baka sani bane to ba za ka yi sallah kai kadai ba, sai ka je masallaci. Amma ka an riga an sani halayen shugabannin ne, ba su yin sallah a farkon lokaci, tunda halayen su kenan, da zarar lokaci yayi kai sallah. Fa in adraktaha ma'ahum fa salli, amma idan ka ji ladan yace hayya ala salahi ka je masallaci, hadda kai ake kira. Idan ka taras ba ai sallah ba, sai kai sallan tare da su. Fa innaha laka nafila, ita wannan sallah da kai da su ta zama nafila. Wancan ta farko ita ce farilla. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Dharr, wala taqul inni qad sallaitu fala usalli, karka ce ni na riga na yi sallah ba dan yi sallah ba. Hadisin yana sahihu Muslim. Sannan akwai hadisin Yazid bin al-Aswad wanda yana cikin Bulughul Maram. Hadisin Yazid bin al-Aswad, Allah ya kara masa yarda, annahu salla ma'a rasulillahi salata subhi, wata rana ya yi sallar asubahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma salla rasulullah idha huwa bi rajulaini lam yusalliya, lokacin da aka gama salla annabi sallallahu alaihi wasallam yana jiyowa, sai ga wasu mutane guda biyu ba su yi salla ba. Fada'a bihima, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo min mutanen nan. To kaga hankalin su zai tashi, ku kawo min su, wato a kawo su. Faji'a bihima, sai aka zo da su. Tar'adu fara'isuhuma, sassan jikinsu na bari. Da kaka likitinsu za ka ga yana bugawa, saboda manzon Allah ya ce a kawo su. Tunda aka ce a kawo su, an san laifi ne, ba san abin da manzon Allah zai ce a musu ba. Manzon Allah ya ce ma mana'akuma an tusalliya ma'ana, me ya hana ku sallah tare da mu, muna sallah kuna zaune? Kala suka ce kad sallaina fi rihalina, mun riga mun yi sallah a gidajenmu, a masaukanmu, a masaukanmu wanda yana gwada baki ne, mun riga mun yi sallah. Kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala taf'ala, ku daina yin haka. Idza sallaituhuma fi rihalikum, idan kun riga kun idza sallaituhuma fi rihalikum, idan kun riga kun yi sallah a masaukinku. Thumma adraktumul imama wa lam yusalli, kuka zo masallaci kuka samu liman bai yi sallah ba. Fa salliya ma'ahu, sai ku yi sallah tare da shi. Fa inna halakum nafila, za ta zama nafila gare ku. Hadisin yana musnadul imam Ahmad, sunan Abi Dawud, sunan Tirmidhi, sunan Nasa'i. Hadisin ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, wata riwaya ma sunan manzon Allah. Matukar za a yi sallah, to hadda kai idan ladan ya ce hayya ala salati, da mazauni da matafi duk ya hada da su. Illa dai idan kana cikin uzurin tafiya akwai gaggawa, to dama matafi yana da uzuri, kana da damar kai sallar ka kauce. Amma idan babu uzuri, baka da ikon kai sallah kai kadai, domin zaka samu mutum ya je bakunci a gari. Muna yawaita misali da wannan. Ka je bakunci a gari, wai kai matafi kana sallah a gida kai kadai, mutanen gari ba su taba ganin ka a masallaci ba, misali ajali sai ya same ka, da ka mutu sai aka kira mutanen gari su yi masallaci, a wannan kafiri ne, mu san yana sallah ba, suna da laifi saboda su taba ganin ka yi sallah ba. Kuma bare ba daidai bane idan ka taho gari lokacin da ladan ke kira bai ce mazauna ku zo sallah ba, hayya ala salati hayya ala falah, kowa ne ake kira, hatta matafi ya kamata ya zo. Amma idan yana cikin gaggawa, to wannan shine uzurinsa. Matukar babu gaggawa bai kamata ya ki zuwa sallar jami'i ba. Akwai hadisin Jabir bin Zaidin wanda yace balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla labari ya iso gare ni wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam jalasa zata yawmin fi majlisihi rajulun yusamma mihjanan fa uqimati salatu. A majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani mutum wanda ake kiransa mihjan. Lokacin da aka tada ikamar sallah, mutumin yana zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam mihjan, fa uqimatis salatu, aka yi ikama, fa qama rasulullahi fa salla, manzo Allah ya miƙe yayi sallah. Falamma faraga min salatihi, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallarsa, nazara ila mihjan wa huwa fi majlisihi, manzo Allah da ya juyo sai ya ga mihjan yana zaune a wurin da yake zaune kafin a yi sallah. Ya gwada cewa shi bai yi sallan ba. Fa qala lahu rasulullah, sai manzo Allah ya ce masa, ma mana'aka an tusalli ma'an nas, kai ne ya hana kai sallah tare da mutane. Alasta bi rajulin muslimin, shin kai ba mutum musulmi bane? Kaji tambayar da manzon Allah ya masa, kai ba mutum musulmi bane? Yana fa zaune a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam, amma manzon Allah yake mar tambaya don za a yi mazaton ba musulmi bane. Kala sai yace, bala ya rasulullah, babu shakka ni musulmi ne, walakin kad sallaitu fi ahli sidina, riga na yi sallah. Fa kala lahu rasulullah, sai manzon Allah yace, idza ji'ta wan nasu yusalluna, in ka zo guri ka taras da mutane suna sallah, fa salli ma'ahum, kai sallah tare da su. Wa in kunta qad sallaita fi ahlika, koda ka riga kai sallah a gida. Hadisin yana sahihu sunan nasa'i hadisin 857. Sannan na hudu akwai hadisin Ubada bin Samit wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa yake cewa, inna hasa takuna alaikum ba'di umara, bayan na tafi za a samu shugabanni a kanku, tashgaluhum ashiya'u an salati liwaqtiha, abubuwa da yawa sukan shagaltar da su su kiyin sallah akan lokaci. Ashiya'u, annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa da yawa, ashe abubuwan nan gaba ɗayan su babu wanda aka halatta? Da a ce akwai wanda aka halatta, da manzon Allah ya ware shi. Saboda haka cewa kuna taro ba uzuri bane. Me yasa? Saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace tashgaluhum ashiya'u an salati, abubuwa daban-daban suna shagaltar da su su kiyin sallah, liwaqtiha, akan lokaci. Ya gwada cewa duk abin da zai hana ka yin sallah akan lokaci, hatta yazhaba waqtuha, har lokacin ya tafi, yana zama laifi ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah yace, fasallu salata liwaqtiha, don haka ku rika yin sallah idan lokaci yayi. Sai wani mutum yace, ya rasulullah, usalli ma'ahum, yi sallah tare da su? Kala yace, na'am in shi'ita, kai sallan tare da su in kaga dama. Wato ya gwada cewa idan ka riga kai sallan, sake sallan ba wajibi bane, tunda manzon Allah yace in shi'ita in kaga dama. Wato in adraktuha, in adraktaha ma'ahum fa salli ma'ahum, idan ka tarza su yi sallan sai kai, ko da a ce ka riga kai wannan sallan ne. Hadisin yana musnadul imam Ahmad da sunan Abi Dawud, kitabus salati, babu idza akhara al imam salati an al waqti. Hadisi na biyar shine hadisin Amr bin Maimun al-Audi, yace ya bada labarin Mu'az dan Jabal, wanda labarin yana da tsawo a cikin sa, shi ma kamar Abu Zar al-Ghifari, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, kaifa bikum idza atat alaykum umara, ya za ku yi idan zamani ya zo gare ku wanda shugabanni yusalluna salata lighairi miqatiha, suna yin sallah ba akan lokaci ba. Kuntu sai nace, fa ma ta'muruni in adrakni zalika ya rasulullah, me kake min umarni idan zamanin ya riske ni? Kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace, salli salata limiqatiha, kai sallah akan lokaci, waja'al salataka ma'ahum subha, ka sanya ita sallar da zaka yi tare da su ita ce nafila. Wannan hadisin shi ma yana sahihu Sunan Abi Dawud. Kaga hadisai daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban har guda shida, har guda biyar wadanda suke tabbatar mana idan lokaci yayi ya kamata a yi sallah. Mutakar wannan sallah ba ta isha bace, ita ce take da hujja na jinkirtawa. Allah ya sa mu dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi na gaba wanda shine zamu tsaya a kansa, hadisi ne 114. Haddathana al-Humaydi. Al-Imam al-Bukhari yace al-Humaydi ya ba mu labari. Shine Abdullah ibn Zubair al-Humaydi al-Makki. Qala haddathana Abu Abd as-Samad al-Ammi. Abu Abd as-Samad al-Ammi ya ba mu labari. Abd as-Samad bin Abd al-Waris. Shine Abu Abd as-Samad al-Kunya, sunansa Abd as-Samad bin Abd al-Waris. Qala yace haddathana Abu Imran, sunansa Abd al-Malik bin Habib, an Abdullah bin Samit, an Abi Zarr. Wannan yana kama da hadisin da ya wuce. Qala Abu Zarr al-Ghifari yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Abu Zarr, ya kai Abu Zarr, idan tabakhta maraqa, idan ka dafa ruwan nama, fa aksir ma al-maraqa, sai ka yawaita ruwan nama din. Wato idan zaka dafa nama sai ka yawaita ruwan dafa wannan nama. Wa ta'ahad jiranaka, ka jaddada alƙawarin ka ga makwabtanka. Ta'ahad jiranaka, wato yana tajdidul ahdi bihi, ka jaddada alƙawarin ka ga makwabta. Domin idan an dade ba a samu kyauta ba wata rana, sai ka aika wa makwabcinka ko da tsokan nama biyu ne, kaga ka jaddada soyayyarka ga wannan makwabci. Zai tuna cewa akwai zaman lafiya tsakaninku, akwai fahimtar juna, akwai kyakkyawan fata. Shi yasa manzon Allah ya ce ta'ahad jiranaka, ka jaddada alƙawarinka ga makwabcinka. Au, ko kuma ya ce iqsim fi jiranika, ka rarraba wannan ruwan naman ga makwabcinka. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafarar kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahul bihi bainana wa bain ma'asi, ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.